sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfil Hashim Gumet muka saki dawo a cikin shirinmu ta karfe 9:30 da daren agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 14 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zabe ta kasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a rumfuna da za a gudanar da zaben a duk fadin kasar.
Non-sensitive materials kayayyakin zabe da ba masu muhimmanci sosai ba da ma wasu daga cikin masu muhimmanci din kamar su na'urar Beavers. Already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa kananan hukumomin da ake da su a wayannan jihohin.
Za kuma mu leka birnin Agadez na Jamhuriyar Niger inda aka kammala wani taro na zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafki Chadi wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta kasashen Turai ECAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya. Sannan a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar ta da zaben. Yau muna jihar Jigawa amma kafin nan kasar fili da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Talata sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin daƙile har-haren Rasha, yayin da ya tabbatar wa gwamnatin Kyiv cewa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayansu ga yaƙin da take yi. Kremlin har yanzu tana yin cacar cewa za ta jira har sai mun gaji, Austin ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na NATO don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Ana aikiwa da ƙarin makamai a wannan rana, amma Kyiv na neman gwamnatocin ƙasashen yamma da su aika mata jiragen yaƙi na zamani, abinda ƙasashen yamma ke la'akari. Ban da wata sanarwa da zan yi a yau, in ji Austin, gabanin bikin tunawa da ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Austin ya ce sun tsaya tsayin daka kan goyon bayansu ga yaƙin neman ‘yanci na Ukraine, kuma za su tsaya tare da haɗin kai da azama har tsawon lokacin da ake bukata. Ya ƙara da cewa abinda Ukraine ke son yi a farkon lokaci mai yiwuwa shine kafa ko samar da ci gaba tare da samar da yanayi a fagen daga da ke ci gaba da samun tagomashi. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga ragugan gine-gine yau Talata, kusan sa'o'i 200 bayan wasu munanan girgizar ƙasa da suka afku a yankin. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da ransu. A makwabciyar ƙasar Siriya, ƙarin agaji ya fara kwararra zuwa yankuna na fararen hula da girgizar ƙasa ta jefa cikin fargaba a yankin arewa maso yammacin ƙasar, biyo bayan yarjejeniya da shugaba Bashar al-Assad ya cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin da ta gabata, na baiwa ma'aikatan jin ƙai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar Turkiyya, yankunan da 'yan adawa ke rike da su don saurin kai kayayyakin. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya shaida manema labarai yau Talata cewa ayarin motocin ɗaukar kaya 11 suna kan hanya don tsallaka ta sabuwar hanyar Bab al-Salam da aka buɗe daga Turkiyya, tare da wasu jerin gwanon motocin da za su je can. Yayin da 'yan ƙasar Habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici, wani sabon bincike na Gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa. Binciken da aka gudanar a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na ƙasar Habasha na fama da matsalar samun abinci, inda farashin kayan abinci ya tashi daga kashi 43 cikin 100 a shekarar 2022 idan aka kusanta da shekarar 2021, sannan wasu muhimman kayayyaki sun haura sama da kashi 80 cikin 100. Masu binciken ra'ayin ba su samu damar shiga ƙasar ba a cikin shekarar 2021, kuma sun ga babban sauyi lokacin da suka dawo shekara mai zuwa. Zach Bikus, daraktan yankin Afirka a Gallup, ya ce tawagar ta yi hira da mutane kusan 1,000 amma ba su samu damar zuwa wuraren da ake rikicin ba. A wannan shekarar mun yi matuƙar farin ciki da dawowa da kuma jin abin da mutane ke tunani, in ji shi. Saboda haka babban abin da aka cire daga wannan bayanan da muka tattara da gaske shine shekaru biyun da suka gabata sun kasance shekaru masu wahala. To labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Burtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Dinkin Duniya da ke nuna cewa Iran ta baiwa ƴan tawayen hutu na yamma na Yemen makamai na zamani. Hakan na zuwa ne bayan da jami'an Burtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin juya halin musulunci da ke birnin Tehran. Kan kananan jiragen sama marasa matuki da sojojin ruwan masarautar suka kama. Ma'aikatan jirgin ruwa na Burtaniya HMS Montrose sun kame quadcopter wani jirgi dauke da jirage marasa matuki da ke jigilar makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan Fabrairun da ya gabata. An gabatar da makaman da wasu shaidu ga Majalisar Dinkin Duniya da ke alakanta irin da ke ta kudurin kwamitin sulhu na hana jigilar makamai ga ƴan Houthi, kamar yadda ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar a ranar Litinin. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce za ta harbo duk wani abu da ake zargin na sojin China ne da ke zuwa kusa da gaɓar tekunta, amma har yanzu ba ta gano irin wannan balan-balan ɗin da aka harbo a sararin samaniya Amurka da kewaye ba. Wani babban jami'in soja ya shaida wa manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa na cikin shirin kota kwana. Ya ce balan-balan da aka gano ya zuwa yanzu ƙanana ne kuma ba su da nauyi, kuma suna fashewa bayan sun tashi zuwa wani tsayin da zai iya yin barazana. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan a matsayin ƙasarta, kuma akai-akai tana aika jiragen yaƙi da sauran ayyukan soja zuwa cikin sararin samaniyar tsibirin da kuma yankunanta na teku. Ma'aikatar harkokin wajen China ta kira harba balan-balan inda Amurkan ta yi, wadda ta ɗauka a matsayin na leƙen asiri da cewa wuce gona da iri ne.
Da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zabe ta ƙasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a rumfunan da za a gudanar da zabe a duk faɗin ƙasar. Kakakin hukumar Zainab Aminu Abubakar ta bayyana mana cewa hukumar ta INEC ta fara rarraba kayan aiki na yau da kullum da ake kira non-sensitive materials a Turanci. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Hawa Umar da ƙarin bayani.
Mu dai muna nan muna jira kowa.
Non-sensitive materials kayayyakin zabe da ba masu muhimmanci sosai ba, da ma wasu daga cikin masu muhimmanci din kamar su na'urar Beavers. Already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su, zuwa ƙananan hukumomin da ake da su a waɗannan jihohin. Abin da ya rage yanzu shine kwana biyu ko uku ga zaɓe, ƙananan hukumomi su kuma su raba su zuwa RAC centers, wato gunduma-gunduma da hukumar zaɓe ta tanada, ko kuma mu ce sansani da hukumar zaɓe ta tanada, domin ya yi sauƙin rabawa zuwa rumfunar zaɓe ranar zaɓe. Kuma alhamdulillahi mun yi nasara sosai gurin yin wannan aikin, duba da yanzu saura wurin kwanaki 11 ga babbar zabe din, su kuma ƙaranar hukumomi sun riga ma sun ware su zuwa gunduma-gunduma, rumfa-rumfa, duka an sa musu shaida na yadda za a bambance wani da wani. Kenan gaskiya mun samu babban nasarar da ake buƙata. A shekara ta 2021 hukumar zabe ta ƙasa mai zama kanta ta samu nasarar ƙara rumfunar zaɓe waɗanda mutane suka yi yawa a rijistar zaben su bayan kusan shekara 25 da aka yi irin wannan karin ta inda shine aka samu karin rumfunar zabe a da muna da rumfunar zabe 119973 bayan wannan karin rumfunar zaben da aka samu adadin 176846 to hukumar zabe a kokarin ta na taga ta rage wa'annan rumfuna da suka yi yawa din zuwa 70 da aka kara shine ta yi taro da duka masu ruwa a tsaki a wannan harka din ta gaya musu cewa ta kara sabbin rumfunan zabe saboda haka rumfunan zaben da aka yi yawa ake samun cinkoso ranan zabe akwai bukatar su yi transfer daga ita wancan rumfar da ta ci kan zuwa sabbin rumfunan zaben da aka bude din amma kuma har aka karesa aiki na sabunta katin zabe wato continuous voter registration da aka yi ba a samu mutanen da suka yi transfer daga wa'annan rumfunan da suka cushe din zuwa sabbin rumfunan da muka kirkira ba a dalilin haka ne shugaban hukumar zabe ta kasa ya kira taro na jam'iyyin siyasa din ta inda ya sanar musu cewa akwai rumfunar zabe 240 waɗanda suke wato jihohi 28 da kuma babban birnin tarayya da suke fadin kasar nan waɗanda ba su da mutane da za su yi zabe ranan zabe ma'ana ba su yi transfer zuwa wannan sabbin rumfunar da aka bude ba zaben 25 ga watan Fabrairu da na 11 ga watan Maris na shekarar 2023 da muke ciki za a gudanar da su ne a rumfunar zabe 176,606 a kasarin yawan rumfunar zabe 176,846 da muke da su a fadin kasar nan bisa ga dalilin akwai rumfuna 240 waɗanda babu wanda ya nemi sauyi na rumfar zabensa zuwa wannan rumfar hukumar zabe za ta yi amfani da wannan dama ta tabbatar wa al'ummar Najeriya cewa tana nan tana shirye-shiryenta na gudanar da zabe kamar yadda ta tsara shi tun farko mun san akwai matsaloli na tsaro da ya addabi kusan dukkan sassa na kasar nan amma hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro ƙarƙashin kungiyar Access wato Interagency Consultative Committee on Election Security wanda gamayya ne na jami'an tsaro wanda za su ba da tsaro kafin zaben lokacin zabe da ma bayan zabe kuma jami'an tsaron sun mana alƙawarin cewa tsaron zai inganta za a samar da yanayi na zaman lafiya da lumana da zai ba mu daman gudanar da zaben
madalla kakakin hukumar Aini kenan Zainab Aminu Abubakar a lokacin da take tattaunawa da wakilin murya Amurka Hawa Umar ta mana bayanin abin da Aini ke gudanarwa to a birnin Agadez na Jamhuriyar Niger an kammala wani babban taron tattaunawa domin samar da zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafkin Chadi wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta kasashen Turai UCAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya da yin nazari dan yin nazari domin shawo kan matsalolin ta'addanci a yankin na Sahel wakilin murya Amurka Hamid Mahmud wanda ya halarci taron ya a birnin Agadez ya aiko mana da rahoton
taron wanda ya gama tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta kungiyar da kuma hukumomi na da burin samar da matakai na haɗin gwiwa musamman game da abin da ya shafi tsaron iyakoki domin shawo kan matsalar ta'addanci a cikin kasashen yankin Sahel kungiyar tarayyar Turai wacce ke zama jagoran masu kawo tallafi a shirin ta bakin Peter Wagner wanda ke jagorancin tawagar turan a zaman tattaunawar ya sanar da saka hannu alhihu domin tallafawa shirin na samar da tsaro a yankin Sahel
onela
yace farko abinda muka tattauna kan sha'anin tsaro ko mun zo ne domin ba da tamu gudunmawa ta hanyar tallafi da shawarwari kasancewar matsalar tsaro abu ne mai wuyan lamari a yankin Sahel mun zo ne domin tattauna wannan lamarin da hukumomi da kuma waɗanda abu ya shafa domin samun hanyoyin da muke ganin zai magance matsalar ta'addancin a yankin Sahel ko mun gamsu da yadda hukumomi ke daukar lamarin da muhimmanci an dai shirya taron ne da zumar samun sabbin shawarwari da dubaru na kawo karshen in ta'adda da ɗan bindiga da ya zama ruwan dare a wannan yankin sannan sun tattauna hayoyin musayar bayanai domin karfafa matakan tsaro akan iyakokin kasashen Abubakar Abdu shine shugaban da'irar yankin Adarbi Sanat
lalle akwai matsala sojojinmu suna nan suna fadi ka tashi dan saboda su cewa wannan matsala amma mun dauki matakai bisa gare shi dan saboda akwai tsarin da ake yi dan saboda wannan matsalolin mu cewa kansu
Alhaji Mutaru Usman wanda ɗan majalisar dokoki ne na kasar Nijar ya bayyana matsayin majalisar da kuma shawara kan matsalar tare da neman samun taimako
wajen majalisa ta dokoki ita doka ce nata bayan ta yi doka ta yi bidije in ta yi bidije kuma ta sa ido ta ga aikin da gwamnati zai ce yayi in ya kawo tambayar shi ta wajen kuɗi na bidije wanda ake sa tsarin arzikin ƙasa kenan ita wannan majalisa ita take sa ido a yanzu da zance ake zuwa kashi 17 zuwa 20 na bidije wajen security ake sa shi kenan wannan gwamnati ke cewa ga abin da take bukata kuma ga abin wannan kuma ita majalisa ta sa ido ta cewa wannan kuɗi in hutu an bada shi majalisa kamata ta sa ido ta ga lalle an kashe shi a hanya mai kyau
taron ya kuma tsaye da muhimman shawarwaro da dubaru dake zaton idan ayi amfani da su cikin hikima to babu shakka matsalar za ta kau ko ta yi sauki Ahmed Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar
an gaishe ka Ahmed Mahmud to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC to a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar ta da zaben yau muna haskaka jihar Jigawa kamar yadda Mahmud Ibrahim Kwari wakilin murya Amurka dake kanan Dabo ya shirya mana
kalaka kabar kuka akuri arkaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kalaka kabar kuka
ranar talata 27 ga watan agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da karin jihohi guda 9 a kasar kuma jihar Jigawa na cikin su Honorable Nasiru Garba dan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar Jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar Kano.
Jihar Kano kuwa ya riga ya san kusan diyawancin abubuwa da za ka gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar sai mutane suka yi ta hada kansu ta yaya za a sami dama a kirkiri jihohi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen Kano.
Jigawa na kan gaba a jerin jihohin Najeriya da suka shafa ma da kalubalen ci gaba sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare. Comrade Abdulrazak Alkali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi.
Idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma da ƙasashen duniya suke tallafa jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za a ga sun karɓu.
Cikin shekaru fiye da 30 da ƙirƙirar jihar Jigawa gwamnoni 8 ne suka shugabance ta na soja guda 4 na farar hula guda 4. Sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta Jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki amma Honorable Nasir Garba dan ce na cewa
miliyoyin kudin da ake yi a manya-manyan kasoyin ka tafi Maigatari ka tafi Gujungu ka tafi Sara duk waɗannan manya-manyan asoni idan da za a mai da shi na zamani yadda ake kasuwanci an samu da kididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa ni ba zan taɓa yadda cewar Jigawa rural area bace kuma mun shahara akan noma
gabanin ta rike ta zama jam'iyyar hamayya jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru 8 a baya inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa inji Comrade Salisu Gumel guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar.
Jihar Jigawa Allah ya albarkace mu da irin kungiyoyi hazikai kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari sun san nan wancan gari saboda muna da inuwar da muke haduwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullun duk da kowace kungiya da irin abin da ta sa a gaba.
Duk da cewa Jigawa na cikin jihohin Najeriya masu karancin kalubalen tarzoma musamman a yayin zabuka al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako.
suna Adalla da Abubakar. Inda za a bi dai a samu sahihin zabe halakawa da shugabanni da ƴan sanda, dole sai mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masifar tayya.
Sunana Abdulkadir Ahmed.
ƴan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da Annabi su yi tsoro.
Sunana ya Udalla. Yawancin agents na akwati su ne masu makwata zabe gaskiya, kamar zaben da aka yi last
tukun kana magana da Salisu Bako Kikawa. Mutane suna cikin abubuwa don magana na gaskiyan har ga Allah an ana su a samu sahihin zabe, to mutane su komo hayyacin su.
Sunana Muhammad Sagir Muhammad. Ya kamata a ba kowane mutum ya fito ya zabi ra'ayinsa abin da yake so.
Manyan ƴan takarar da ke neman kujerar gwamnatin jihar sun hada da Mustapha Salamido na jam'iyyar PDP da Malam Umar Namadi na jam'iyyar APC da kuma Malam Aminu Ibrahim Ringim na jam'iyyar NNPP. Sai dai al'ummar Jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati.
Ina Nura Ahmad dake garin Lazuka, karamar hukumar Birnin Kudu Local Government. Ina so a ce gwamnati ke duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma.
Sunana Muhammad Shaban. Ra'ayi na duk gwamnatin za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin Dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya.
Sunana Injiniya Ibrahim Sa'idu Uba. Ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummarmu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona.
Kamar sauran jihohin Najeriya, a ranar 11 ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da ɗan majalisar dokokin jihar Jigawa, kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar, wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana, waiwayo ga yan baya sun face a kan hanya.
Madalla, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya hada mana wannan shirin. Bari kuma mu shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da gasar kwallon kafa mafi farin jini a duniya ta club da karo kasashen su a nahiyar Turai inda yanzu haka ana tana kafsawa tsakanin Bayern Munich ta kasar Germany da Paris Saint-Germain PSG ta kasar France Parc des Princes a birnin Paris a kasar France wasan tsakanin waɗannan kungiyoyin shine mafi zafi a wannan mataki na 16 na kumbalar ta kwallon kafa ta Champions League ta wannan shekara ta 2023 wasan na biyu da ke wakana a ranar yau Talata na hada Milan AC ta kasar Italia da Tottenham ta kasar Britania game da waɗannan wasannin biyu na yau Talata na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Turai na hiranta ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin kwallon kafa a nan birnin Kwanni
sunana Mamman Bashiru to gaskiya a zahiri wasa tsakanin PSG da Bayern Munich ta fi zafi saboda wasa ce wanda ina ganin duk wasannin da za a yi ta hi suka yi to wasa ce da yau da sai dai an ga abin da ya faru gaskiya saboda kowa na neman wanga kofi kowa na cikin gaskiya dan takara za a cewa tunda su ne manya-manya wanda ake ganin su kowanne ya dace dake shi
to a baya bayan nan an ga Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Olympique de Marseille a kofin Faransa kuma ta sha kashi a hannun AS Monaco wadan suna ganin cewa gaskiya in dai haka za ta tafiya to ba za ta sha dadi ba yau din
ha wannan ai ba haka nan bane ita harka kwallo wasannin gasar Turai ta bambanta da championat na cikin gida tunda diyan da kake ganin kwarewar ka zan ka zo can championat na zakarun Turai to gaskiya ya bambanta da wasannin gida saboda wasannin gida alƙalle ba daya ba komai ba daya ba kuma nan wurin gwanga gwani ne kana jin kakanni ma ana jin kai na aka zo aka hadu kenan dole nan za a fafata dan haka zan can wasa wannan ta gida da wagga ta zakarun Turai suna da bambanci
to Milan AC Tottenham
ita wasa ce gaskiya wanda an ka lura dawo wagga da aka yi kwallon duniya gaskiya kulubobi suna hawama da matsaloli wani suna da ɗan kwalloli da suka yi mu wasu kuma gaskiya sai a hankali saboda haka nan su wasu su gaskiya su ma dai sai dai abin da aka gani kawai
za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu inda Club de Brugge na kasar Belgium ke karawa da Benfica Lisbon ta kasar Portugal sai Dortmund ta kasar Jamus fata goga da Chelsea ta kasar Ingila a wani labarin na daban na kwallon kafa shi ko Dani Alves dan kwazon kwallon kafa na kasar Brazil na ci gaba da fuskantar tuhuma daga kotun kasar Spain biyo bayan zargin yiwa wata matashiya fyaɗe daga cikin matakan da kotun kasar ta Spain ta dauka akan dan wasan na kasar Brazil hadda karbe passport ɗinsa na kasar Spain da na Brazil da ma saka masa wata munduwa mai aiki da na'ura domin sanin inda yake a kowane lokaci sai dai dan kwallon mai shekaru 37 a duniya da aka zarga to ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata da yin fyaɗe wa matashiyar yar shekaru 23 da haihuwa ya canza maganarsa har so uku ga malakallai abinda ke iya sawar ya ƙara samun matsala a cikin wannan shari'a Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
a takaice yau Talata sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin daƙile harharar Rasha yayin da ya tabbatar wa gwamnatin Kiev cewa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayan su ga yakin da take yi Kremlin a yanzu tana yin tatacewa za ta jira har sai mun gaji Austin ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na NATO don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragwazon gine-gine yau Talata kusan sa'o'i 200 bayan wasu munanan girgizar ƙasa da suka auku a yankin. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da rai. A makwabcin ƙasar Syria ƙarin agaji ya fara kwarara zuwa yankunan fararen hula da girgizar ƙasa ta jifa cikin wani hali a yankin arewa maso yammacin ƙasar biyo bayan yarjejeniyar da shugaba Bashar al-Assad ya cimma da majalisar ɗinkin duniya a ranar Litinin da ta gabata na bayawa ma'aikatan jin ƙai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar Turkiyya domin kai agaji. Yayin da 'yan ƙasar Habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici wani sabon bincike na Gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa binciken da aka gudanar a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na kasar Habasha na fama da matsalar samun abinci, inda farashin kayan abinci ya tashi daga kaso 43 cikin 100 a shekarar 2022 inda an kwatanta da 2021.
To masu sauraro, da kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman, yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya. Assalamu alaikum.